أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أولادي هدى watan jumadal akhira shekara ta 1445 hijriya wanda ya dace da 17 da watan 12 shekara ta 2023 miladiya zan mi gabatar da karatu cikin ilimin mustalawul hadis ilimi mafi muhimmanci a cikin ilman mukana addinin musulunci shine ilimin hadisi wanda ilimin mustalawul hadis yana tare da shi kamar yadda zan mu gani kalkashin wannan littafi mai albarka ishraqatul usul fi ilmi hadisir rasul cikin ilmin mustalawul hadis na abi muhammad alqaini albukhari alharawi rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu shekara ta 838 hijriya rahmatullahi ta'ala alaihi rahama wasi'a zammu karanto daga farko tarjuma ta wannan babban malami safha ina ga an buda daga muqaddimatut tahqiq bayan takawtar jamatul muallif tarjamatul muallif tarjama ta shi mawallafin wannan littafi mai kima shine abu muhammad jalal ibn muhammad ibn ubaydullah alqaini albukhari alharawi alharawi nisba ce zuwa ga garin hira hira garin su al-imam mulla ali alqari mai mirqatul mufatih sharh mishkatul masabih rahimahullahu ta'ala wanda ya rasu a shekara ta 838 hijriya malam mai tahqiqi yake cewa lam aqif lahu ala tarjama ban samu tarjama shi wannan malami ba tarihin shi cikakke ban samu kamar yana daga cikin malamai wanda suke batattu wanda ba a samu tarihin su cikakke ba ba dan babu ba dan saboda mutuna cewa litattafai namu na musulunci da suke nan bai wuce 100% da malamai suka rubuta ba wanda ke hannunmu a duniyar yanzu sauran duka imma wanda tura sun hallaka su mun taba dai da karatu akan wannan mas'alar abin da ya shahi wannan sha'anin al-makhdudat yace illa ma zakarahu isma'il basha al-bagdadi sai abin da isma'il basha al-bagdadi ya fada mai hadiyatul arifin littahi ne da ya tattaro tarihin malamai da bayanin littattafan su haisu kala inda yake cewa isma'il basha yake cewa alqaini muhammad ibn abdullah jalaluddin alqaini qain ba'd al-alif ya musannatun wan nun baladun bayna tabas wa naysabur gari ne tsakanin tabas da naysabur maulidan wan nasafi maudinan garin nasafa yake zamne garin su mai tafsirin al-imam an-nasafi rahimahullah al-mutawaffa bi hira wanda ya rasu a garin hira shekara ta 838 hijriya 38 lahu yana da ishraqatul usul fi ahadisir rasul wan litahin ya kawo wa zada fi idahil makanun a cikin litahin idahil makanun ya kara cewa al-hanafi malamin ba hanafi ne wannan kishigen dan mazhabin hanafiya ne haji khalifa shi ma cikin kashfuz zunu ne yake cewa ishraqatul usul fi ahadisir rasul mukhtasaran min usulil hadis takaitaccen littafi ne a cikin ilimin mustalawul hadis li jalal ibn muhammad alqaini wa waqa fi bidayatin nuskha alif ya zo cikin harkon nuskha ta alif makhduda kenan da malamin ya amfani da ita harful a yace jalal ibn muhammad ibn ubaydullah alqaini maulidan a can aka yi shi garin qain wal bukhari mahtidan kuma rum bukhara shine mahtidan asalin shi ina wanda muka yi a shifarus mahatidan ya kalmar ta kara mai mituwa anan mahatidan asalin shi wal harawi maskanan wa maksaban kuma gurin mazaunin shi da kuma tsuruwucin shi shine garin hura da muka yi bayani a cikin bidaya harkon nuskha ta harful ba yace abu muhammad jalal ibn muhammad ibn ubaydullah alqaini maulidan wal bukhari mahatidan wal harawi maksaban wa maskanan irin yadda wancan malami ya faɗa Abu Ubaidal Bakari yake cewa alqaini al-mansub ila balad qain min amal tabas baina naysabur wa asbahan tsakanin naysabur da asbahan take amma shuyukhu amma malaman shi yace falam akif illa shaykhain zakarahuma fi kitabina haza ban samu malaman shi ba sai malami guda biyu rak da ya ambata a cikin wannan littafin shine ibn al-jazari da al-Imam mun san al-Imam Ibn al-Jazari sananne Sheikhul Fan Imam al-Qurra rahimahullahu ta'ala wanda al-Imam Ibn al-Jazari duk wanda kasance yayi karatu a wajen shi dole zan mu kasance mu ganshi shakun dumne cikin ilimi al-Imam al-Jazari wata ranzan karanto littattafan shi kadai karatu ne karanto zano littattafan shi cikin qira'at cikin mustalahul yanzu muna karanta al-Hidayah fi ilmi ar-Riwayah kahinta yana da al-Bidayah fi ilmi ar-Riwayah kuma duka cikin ilmin mustalahul hadis dukkansu ana samun su suna nan haka nan yana da cikin fiqhu yana da cikin tarihi yana da cikin amma wanda bai san shi ba kawai a cikin qira'at dake ita ita ce fannin shi ita ya kafa nan za a yi tunanin shi kadai ne muallafat din shi suke amma komai yana da wallafa wallafa Ibn al-Jazari yace babu malamin shi guda biyu al-Imam Ibn al-Jazari kasancewa shi dalibin Ibn al-Jazari kadai ya isa nuna mana cewa ba karamin malami bane da al-Imam Hisamuddin Muhammad Jalal al-Abidi amma muallafat din shi ba wadan bai da malaman ba wanda dai shi ya gani ne saboda kamar da muka faɗa malami ne da ba a samu wallafa wallafan shi ba yace amma muallafatu faqad zakara fi asna'i kitabina hadha fil hadith al-mawdu' kitaban lahu bi lawami'ul usul amma wallafa wallafan shi banda wannan akwai littafin shi da ya ambata cikin wannan littafin akwai lawami'ul usul wanda ba san shi ba yace waqaftu lahu ala musannafin akhir ghayruhuma na samu wani littafi nashi daban wanda ya tsuntsunta shine sharhi nisabu sibyan mawjud ne a matsayin nuskha makhduda a cikin wannan abun ga kasa Azerbaijan nuskha makhduda ba madabu'a ba wannan shi a takaice dan takaitaccen tarihin shi babu tarihin shi isasshe dan saboda ya kasance malami ne wanda yake boyayi nan zan mu kai mukaddima shi mukaddima tana can gaba safa ta 237 saboda littafin muka nura ya fara daga safa ai 209 abinda yake kawo wannan dan an nashara shi ne kalkashin wata majalla ba a asma san shi kadai ba wasu littattafan sun gabata daga safaha ta 1 zuwa ta 10 ba sai kan kaza daga ta 10 zuwa ta kaza kenan shi yasa shi aka same shi muke ga farkon shi ya fara da safa ta 209 misalan bismillahirrahmanirrahim al-imam yake cewa alhamdulillahi allazi rafa'a alamal ilmi wa alaha wa ahalla ahlahu min ad-daraj al-aliyyati alaha siyaman ulama'ul hadith fa inna lahum min ad-darajati asnaha wa min al-manazil fil firdaus wa khaza'irul quds asnaha arsala nabiyahu shahidan mubashiran fa basharahum bi ayyi bishara wa ja'ala sirajal munir ad-da'i ila allahi da'iyan lahum bin nadara yace godiya ta tabbata ga Allah allazi wanda rafa'a alamal ilmi ya dauka tuta ta ilmi ya daukaka ta wa alaha kuma ya kara daukaka ta wajen daraja wa ahalla ahlahu kuma ya sabkar da ma'abuta ilmi min duraji daga cikin darajoji al-aliyya madaukaka a alaha mafi daukaka mafi sama siyaman ulama'ul hadis balle ma malaman hadisi fa inna lahum min ad-darajati asnaha a wajen daraja suna da mafi girma mafi kima mafi haske wa min al-manazil al-firdaus khaza'irul quds asnaha kuma suna da daga cikin khaza'irul quds manazil masabkai fil firdaus a cikin firdausi wa hazairul quds daga garake na wannan na masu tsarki asnaha suna da mafiya daukaka can asnaha mafi haske kuma asnaha mafi daukaka sanan wa sana'u arsala nabiyahu ya aiko manzon shi shahidan mubashiran yana mai sheda kuma mai bada al-bushr fa basharahum bi ayyi bishara ya basul bishara mafi iya nau'in bishara ta abun mamaki wa ja'ala sirajal munir Allah ya sanya shi shotila ce mai haske adda'i ila Allah mai kira zuwa ga Allah da'iyan lahum yana mai musu addu'a bin nadara da ni'ima ta huska annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma malaman hadisi addu'a da Allah ni'imtar da huskar su nadara Allah mar'an sami'an maqalati yace nazzalahum fi rutbatin nabaha nazzalahum ya sabkar da su malaman hadisi fi rutbatin nabaha cikin daraja ta alfahari annabaha la taqumu sa'atu hatta yatabahan nasu fil masajid annabaha alfahari wal khilafa da kuma halifanci sune malaman hadisi sune halifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam musiyan sahabahu yayi ma sahabban shi wasiya bi tarhibihim da yin maraba da su inda tahmulur riwaya a wajen daukar riwaya annabi ya ma sahabban shi wasiya da masu neman ilimin hadisi yace fa ya lahum min rutbatil imama abun mamaki game da daraja ta limanci wa maqamu shafa'a da matsayi na ceto da Allah ya ba su malaman hadisi wa ya lahum min al-izz wal jalala abun mamaki game da abin da yake tabbata gare su na buwaya wal jalala da kuma daukaka wa nailu sa'ada da samun arziki sallallahu ala ma'adinil ilmi sira da aminci su tabbata akan wanda shine tushe na ilmi wa manba'uhu da mabubuga ta ilmi annabi sallallahu alaihi wasallam kenan bal baharul muhidu wa kalzamuhu barde shine ma teku na ilmi wanda ke kewaye da shi wa kalzamuhu kuma shine kunha ta ilmi abduhu wa rasuluhu bawan shi da manzan shi wa habibuhu wa khaliluhu da masoyin shi kuma badadayin shi Muhammadul Arabi al-Qurashi Muhammad annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Quraishi kuma wanda yake al-Hashimi wanda yake zuriya ce ta annabi alaihi salatu wasalam al-Muthanjiri ar-Risala wanda yake mai bubbugar risala al-Muthanjiri ar-Risala mai bubbugar risala manzanci wa siyada da shugabanci wa ala alihi wa sahabihi sira da aminci tabbata ga iyalan shi da sahabban shi allazina fazu bil awaidul uzma wanda suka dace suka samu nasara bil awaid da kabaki wanda yake mai girma na ilimi wa sa'ada da arziki al-kubra sa'ada al-kubra mai girma fi kulli waqtin wa sa'a cikin kowane lokaci a cikin kowace sa'a sune sahabban annabi alaihi salatu wassalam fa'idodi masu yawa wa ba'd yace bayan haka fa qala al-abdu ad-da'if kaga daga muqaddima ka san cewa bisa kan mi zai yi magana yayi bayani akan abin da ya shahi malaman hadisi faqala al-abdu ad-da'if bawa mai rauni yake faɗa muhibbul hadisi wa ahla masoyin hadisi da masu shi abu muhammad jalal ibn muhammad ibn ubaydullah al-qaini maulidan wal bukhari mahatidan wal harawi maskanan wa maksaban asamahu allah ta'ala anil gawaya allah kiyaye shi gami da halaka wa dalala kiyaye shi da bata wa su'ul khatima da mummunan karshe yace haza mujizin wannan takaitaccen littafi ne mustamilun wanda ya tattaro ala aqallu ma la budda li talibil hadisi akan mafi karancin abin da babu makawa ga dalibin hadisi balli kullu dalibin nau'un min al-ulumi shar'iyya bar ma ga kowanne dalibi daga cikin kowanne nau'i na ilimin muka na shari'a fi ma'rifatu ulum al-hadisi cikin sanin ilimin hadisi shine mustalahu al-hadisi ulum al-hadisi ko mustalahu al-hadisi mun gani cewa duk sunan shi ne babu makawa wannan abubuwan da zai kawo dalibin ilimin hadisi tilas ya san su kai me neman ilimin shari'a ma gaba daya ko fiqhu ne mutum yake nema ko luga ce ko kaza ne gabaki daya wannan abin da za a kawo babu makawa ya san shi yace katabtuhu na rubuta wannan littafi na wasalti ila baladati ne sabur lokacin da nazo garin ne sabur hasbuktirahi jama'atun min al-ulama daidai gurgurdan wasu malamai da suka iktirahi cewa ya kamata in rubuta wannan dan takaitaccen littafi munaqahan muwaddi'an haka magabata suke zama ga galibin rubuce-rubucen su wani ne yan nema su yi wani ne yan nema su yi kuma in suka yi sai abun ya samu albarka ta shige shi yace munaqahan muwaddi'an wanda na tace shi na rairaye shi kuma na ya abubuwan shi komai ya huto hili mujizan takaitacce mustasfa tatacce min kutubul huffaz al-kibar an tato shi daga littattafan huffaz manya wa aimatul amsar wal akhbar kuma shugabanni na gari ruwa na malamai wal akhbar da kuma malamai na hadisi yace wa ratabtuhu na jiran tashi ala muqaddima akan muqaddima wa arba'atu aqsamin akan da kashi guda hudu wa khatima da kuma khatima ammal muqaddima amma ita muqaddima fa fi dali'ati ilmul hadis cikin abubuwan da suke na farko harko na ilimin hadisi wa shara'idi ruwaya da sharuda na ruwaya wa bayanu hukuman kazaba ala rasul sallallahu alaihi wasallam da bayanin hukuncin wanda ya kariya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa hukumi kitabatul hadisi da hukuncin rubuta hadisi wa ba'du adabiha da wani daga cikin ladubban su wa adadu ma yusbitu min alahadis da adadin abin da ya tabbata na hadisai wa ba'du adabu majlisil hadisi da wani abu daga cikin ladubba na majlisin ilimin hadisi duka wannan cikin muqaddima wal qismul awwal kishi na harko fil mutuni wanda wannan daga cikin kamar nake ta faɗa kullun bahasi da muke yi dukan shi rubutu ne ka'ida ce ta rubutu ta magabata wanda aka dauke ta aka sata da usulubu na asar na zamani duk abin da zaka yi rubutu kan shi to a samu muqaddima abubuwan da suka shahi shi wannan abu wannan muqaddima duka wasu abubuwa ne wanda sun shahi hadisi amma kai tsaye ba su ba yake amma dole ne a yi shin huda da su dan buƙatar sanin su kuma zan mu ga duka littafin magabata haka ne wal qismul awwal kashi na harko fil mutuni a cikin matani wal qismus salis kashi na harko na uku fil asanid cikin sanadi wal qismus salis kashi na uku fi kayfiyati tahmulu war ruwaya yadda ake daukan ilimin hadisi da kuma ruwayar shi wal qismur rabi kashi na hudu fi asma'ir rijal cikin sunayen mazaje wal muta'alliqu bi kulli qismin mulhaqun bihi duk abin da ya ratai ga kowane kishi akwai wani abin da zai risku da shi kowanne wannan kishin akwai abin da ke biyo bayan shi wanda yana tare da shi yace wa kenan nan gurin ya kawo kuma haka ne cikin bayanin khuddatul bahs ba komai ake fadi bi tafsil ba ana kawo ahammul mabahis da matalib amma ba abubuwan da ke kasa ba duka sai an kawo su wa inna ma ratabtu ala hadhihi al-aqsam al-arba'a abin da yasa na kasashi akan wannan kishi guda hudu li anna al-kalam fi hadha al-ilm dan magana cikin wannan ilimi na mustalah al-hadith la yakhruju an hadhihi al-arba'a bai huta daga wannan abubuwan guda hudu wal khatima kuma akwai khatima fi ba'd al-fawaid akwai fa'idodi wa shay'in min fada'il hadha al-ilm da wani abu daga cikin farala ta wannan ilimi na ilimin hadisi yace wa kulluhu dukkan wannan abin da na fada muntakhabun min kutubul a'imma na tsamo shi na abun gakin shi ne to ku yi goga ku yi wa kulluhu dukkan shi muntakhabun wanda na zabo shi ne min kutubul a'imma daga cikin littattafan magabata al-muntakhab shine abin da aka tsamo aka zabo shi daga cikin wasu abubuwa masu yawa shi yasa musnad ibn humayd ake ce mishi al-muntakhab min musnad ibn humayd na ciro shi ne daga jami'i tirmizi daga jami'i tirmizi wa ilalihi da ilal tirmizi rahimahullah wa kitabu usulul hadis lil hakim abi abdullah da littafin usulul hadis na hakim abu abdullah an-nisaburi wanda aka san shi da ma'rifatu ulumul hadis da madkhalikin shi madkhal ila sahihain hakim yana da wannan littafi mai kima da kifayatul khadib al-kifaya fi ilmi ruwaya wanda ya cancanci sunan shi na al-imam khadib al-bagdadi wa jami'uhu da jami' na khadib al-bagdadi wa kitabu ulumul hadis da kitab na ulumul hadis na shaykh taqiyuddin ibn salah imam sham shugaban sham wanda a cikin ilmin mustalahul hadis littahin al-imam rahimahullahu ta'ala al-imam ibn salah muqaddimatu ibn salah ita ce ake itibarin babban abun nan babban matattara ta ilmin mustalahul hadis kamar yadda muke itibarin bukhari afdalul kutub fi cikin wannan mutunul hadis to cikin mustalahul hadis na ibn salah shi ake ma wannan kallan wanda wata ran zan mu kai zuwa gare shi wa kitabu manhalur rawi li imam badruddin ibn jama'a da manhalur rawi na badruddin ibn jama'a qadi misr alqalim masar littahin shi wanda mun yi littahin wannan a cikin azumi tazkiratu sami' wal mutakallim na ibn jama'a to yana da almanhalur rawi manhalur rawi fi ulumul hadis an-nabawi wa mu'allafat ash-shaykh muhyiddin an-nawawi da rubuce-rubucen al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi al-imam an-nawawi amma ce an-nawawi ko kuma an-nawawi ba tare da karin alif din ba mislul irshad kama al-irshad na al-imam an-nawawi da at-taqrib wa at-taysir wanda shi ma mun karanta shi mun sabke shi wa sharhi sahihi muslim da sharhi na sahihi muslim wa ghayruhu da mawasin shi wa khulasatul allama da khulasa ta babban malami sharafuddin dibi sharafuddin dibi shine mai sharhil kashaf kashaf wanda yake sharhin kashaf al-kashif yake al-kashif an haqa'iqi sunan dibi shi yake da sharhin masabihu sunna an mushi sharhi sunan shi al-kashif an haqa'iqi sunan to shi al-imam dibi kin nan yana da al-khulasa fi ilmi fi ma'rifati ulumul hadis wannan kusan takaitacce ne daga cikin shi ne ana itibarin wannan littafin talkhisi ne na al-khulasa ta al-imam dibi shi ma littafi ne mai kima cikin ilmin mustalahul hadis ilmin mustalahul hadis wala tatawa darin ra'ad da kai wanda yake malami cikin wannan fannin in ba ya tsaya ya nura bai tace ya gano wanne ne ya kamata na karantawa wanne ne wanda ya kamata na nazari ne sai ayi tashirme da dama saboda fanni ne wanda ke da ilmin muka masu yawa jingim ga sunan ko yau da sai na ga wani wanda ya kaji wanda sunan shi yana kama da wannan al-jawahir fi ilmi hadisir rasul suna da yawa Sharafuddin Dibi yace bidayatu Shaykhuna al-Allama al-Jazari da bidaya ta babban malamin mu al-Imam al-Allama shine al-Jazari ibn al-Jazari da hidayatihi da hidayashi bai fada sunan littafan gaba ɗaya kamar yadda suke bidaya nan al-bidaya fi ma'rifati ulumul hadis al-hidaya kuma ita ce hidaya wanda muka fara muna yinta yace fa ibaratu hadhihi an-nuskha ibarar dake cikin wannan littafi ibaratul a'imma duk ibara ce ta magabata walaysa min hadha al-abd al-faqir illa su'u at-tartib wannan bawan matalauci babu abin da yake kawai mummunar tattarawa wa samaitu huna samu shi suna nan gurin kai wannan a kasacen gurin ba su'i bane ba illa su'u at-tartib kawai banda ba zai kira shi da su'u at-tartib ba walaysa min hadha al-abd al-faqir su'u at-tartib babu abin da ke ga wannan bawa wanda yake matalauci illa kawai tattara maganganun magabata anan wa samaituhu na samu shi suna ishraqatul usul haske na asali fi ilmi hadisin rasul cikin ilimin hadisin ma'aiki alayhi salatu wassalam ilimin mustalawul hadis ma'ana ishraqat daga ashraqa ne haske ashraqa wa ashraqatul adu bi nuru rabbiha yace wa niyyati fi talifihi niyyar da tasa cikin wallafa wannan littafi at tasheeli ala dalibin sauƙaƙe ma daliban ilimi wa raggabatu fi shafa'ati rasul rabbil alamin kuma dan kwadayin da nake cikin in samu ce tan ma'aiki alayhi salatu wassalam wal a'mal bin niyyati ayyuka dai da niyya suke tabbata yace wa as'alullahi an yanfa'a bihi salihin ina roƙon Allah ya amfanar da bayi nagari da shi wa huwa al muwaffiq wal muwaffiq wal ma'in shine mai yin muwafaqa kuma shine mai taimakawa Allah karba addu'a shi al muqaddima kamar yadda ya faɗa yace akwai muqaddima wa fiha sab'atu fusul fusulun sab'a a cikin ta yace akwai fasali guda bakwai ita muqaddima wannan al fasalul awwal fasali na farko fi daliati kutubul hadisi cikin farko abinda yake na farko na littattafan hadisi yace akhbarana shaykhuna shaykhul islam al muhaqqiq al allama hisamuddin muhammad ibn jalal al abidi bi sanadihi ilayya ila al hakim abi abdullah an-nisaburi rahimahullahu ta'ala fi an-naw' al 50 min kitabihi cikin ulumul hadisi zai ka mana wani nau'i daga cikin ulumul hadisi na hakim an-nisaburi amma da sanadin shi daga malamin shi hisamuddin zuwa ga al imam abu abdullah al hakim an-nisaburi annahu qala cewa abu hakim abu abdullah al hakim yana cewa faqad rawina an jama'atun min a'immatil hadisi haqiqa mun rawaito daga diyawa daga cikin malaman hadisi annahu mustahabbu cewa su sun so an yabda al hadisi malamin hadisi ya fara bi jam'i babaina da hada babi guda biyu shine al amal bin niyyat cewa al amal bin niyyat wa nadara allahum ra'an sami'a maqalati fa wa'aha Allah ni'imtar da mutanen da yaji magana ta kuma kiyaye ta malamai sun ce ana so malamin hadisi ya fara wallafa ya fara da wannan hadisan guda biyu wa rawina mun rawaito fi kitab al azkar cikin littafin al azkar inda kaji malamin hadisi yana cewa wa rawina yana nan da sanadin shi zuwa ga mawallafin inda bai da sanadin abin cha zai wa ruwiya ko kuma wa rawa fulan amma yace wa rawina da yana da sanadin abin har zuwa mai magana lil imam muhiddin an-nawawi rahimahullahu ta'ala annahu qala fi hadis al amal bin niyyat yace haza hadisun sahihun muttafaqun ala sihhati hadisi ne mai inganci an yi ittifaqi akan ingancin shi inna mal amal ma'ana mujma'un ala izmi mawqi'ihi kuma an yi ijma'i akan mafi girman ma'abkar wannan hadisi wa jalalatihi da kuma girman shi wa huwa ahadul ahadisi allati alaiha madarul islam daya ne daga cikin hadisan da musulunci ke kewayo akan shi wannan magana ta nawawi da kawo anan akwai ta muqaddima 40 nawawiyya wa kana salaf wa tabi'uhum magabata da wanda suka biyo bayan su min al-khalaf wa daga khalaf rahimahumullahu ta'ala Allah musu rahama yastahibuna sifahil musannafat bi hadha al-hadith sana so abuda musannafat dukkan hadisi na hadisi abuda shi da wannan hadisi kamar yadda muga bukhari yayi tanbihan lil mutali ala husnul niyya dan hadakar da mai leka littafin akan kyautata niyyar shi wa hatimamihi bizalika ya kula da wannan wa itna'ihi bihi kuma ya kula da niyyar shi روينا من رويتو دي أن الإمام أبي سعد سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى أنه قال يكتي ومن أراد أن يصنف كتابا دوان دي كيسو يولى فلتاه فليبدأ بهذا الحديث يحارى دوانا حديثي وقال الإمام أبو سليمان الخطابي رحمه الله تعالى ميرسوا دلي تقوس دلي أكدا تلاتن دا تامانن دا تقوس كان المتقدمون من شيوخنا مغانا خطابي أنغان تجكين إلمون حديثي كما زيناري ذكي min shuyukhina daga cikin malaman mu Allah ya bashi kyakkyawar ibara cikin dan takaitattan magana zai sharhi kuma sharhin hadisi ya huto hili yastahibuna taqdimu hadisi suna san gabatar da hadisin innamal a'malu bin niyyat amama kullu shay'in yunsha gaban kowane abu da ake farawa yubtada'u da za a fara shi min umuri dini la lamurran addini li umumul haja ilahi fi jami' anwa'i hadan saboda ya gama buƙatuwar shi ta gama cikin kowane nau'i duk abin da zaka yi innamal hadisin innamal a'mal yana shiga ciki dan ya kuma kyautata niyya da yi dan Allah kalamun nawawi anan ya tsaya wa qala abul fatah ad-da'i kaga su a magabata in tsarin sa na rubutu shine an dauko magana wani sai a ce in ta kalamu fulan mu kuma yanzu kawai kai hamish kaji kasa kai al-ishara ga littafin shi wa qala abul futuh ad-da'i fi arba'iniyatihi yake fada cikin arba'iniyat in shi haza hadisun kabirun alim muttafaqun ala sihhatihi wannan hadisi ne mai girma kuma mai daraja wanda an yi ittifaqi akan ingancin shi mustafidun min hadisi yahya ibn sa'id al-ansari ya zo ma mutane ya kwararo ma mutane daga abin nan hadisin ya haibu na Sa'id al-Ansari ta hanyar shi yazo wa rawahu anhu aksaru mi'atay nafs daga gare shi kuma sama da mutun 200 suka rawaito shi ammatuhum ayyuma dukkan su magabata hane cikin ilimin hadisi ma'rufuna sanannu shi wannan hadisin innamal a'mal wa rawina ruya an rawaito an al-Imam Shafi'i kage ke wannan magana bai da sanadin ta yace ruya an rawaito rahimahullahu qala yake cewa yadkhulu fi hadha al-hadith sulus al-ilm hadha al-hadith kai wannan hadisin sulusin ilimi yana shiga cikin shi an kasa ilimi kashi uku shi ya dau kashi guda wannan hadisi me yasa ran saboda duk aikin ne zamana babu niyya kusan aikin banza ne Abu Dawud as-Sijistani rahimahullahu ta'ala yake cewa al-fiqhu yaduru ala arba'ati hadith fiqhu dukkan shi yana kewayo akan hadisi guda hudu al-halal bayyinun wal-haram bayyin wanda yake mun rawato shi daga Nu'man ibn Bashir yake cewa sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa innal halal bayyinun innal haram bayyin wannan zan musallake shi dan hadisi ne sananne kowa san shi muttafaqun alaihi bainal bukhari wa muslim an yi ittifaki kan shi tsakanin bukhari da muslim mun rawaito shi ta hanyoyi masu yawa mutaqariba masu kusanci da juna wa hadis da hadisin innamal a'malu binniyat shi kuma yace mun rawaito shi daga Umar ibn al-Khattab shi ma gashi nan har zuwa karshe muttafaqun ala sihhatihi an yi ittifaki akan ingancin shi hadisi na uku hadisi duka magana Abu Dauda ce wa hadisu ma na haitu kuma anhu faistani bu duk abin da na hane ku kuni sance shi ma amartu kum bi fa'atu mastata'tum da hadisin la darara wala dirara yana nihim fil islam wannan hadisin guda hudu al-Imam Abu Daud yace ilimin fiqh gaba daya a cikin wannan hadisi yake baye huta daga cikin wannan ilimin kuma mun gani a cikin qawaidul fiqhiyya sana daga cikin al-qawaidul kubra su dukan su wannan hadisan da aka kawo wa fil azkar haka yushi yasa ka gani zuhin ilimin al-Imam an-Nawawi dukan su ya kawo su cikin 40 hadisi wa fil azkar yazo cikin littafin al-azkar lil-Imam an-Nawawi na al-Imam an-Nawawi rahimahullah kile ake cewa inna ma yahfazu ar-rajulu ala qadri niyyatihi mutun yana samun har da daidai gurgudan niyyar shi wakila aka ce inna ma yuda an-nasu ala qadri niyyatihi ma'ana ba mutane ilimi daidai gurgudan niyyar su duk wanda ka gani Allah madaukin sarki ya bashi ilimi to ka tabbatar da daidai gurgudan niyyar shi ce ilimi namu na addini ba kaman na turawa bane cewa kawai da haka zaka shige shi babu wani komai haka nan ko da muguwan niyya ka shiga kana iya har da cewa tunda wancan maganganun kantai ne ba na Allah bane da manzon shi amma wannan maganganun ma'aiki kai ka dan ka shiga da muguwan niyya ka kai labari kana shiga daga muguwan niyya ba zaka kai labari ba shi yasa malaman hadisi suke cewa ilimin hadisi tankade yake da rere bai barin duk wani mai muguwan niyya yau da gobe ana tahiya duk sai kaga ya sa ta me ya tankade duk masu muguwan niyya ya watsa su hura haka ilimin hadisi yake magabata mu duba mu ga yadda Allah madaukin sarki ya ba ma littattafan su karbuwa ya ba ma littattafan su daraja kamar sa al-Imam an-Nawawi sa al-Imam al-Hafiz ibn Hajar yadda suka cika duniya da ilimi yadda dan adam ya zai ma yi tunanin cewa ba mutane ba suka yi wannan aikin duka me ya ka musu wannan husnul niyya kyautata niyya al-fasl ath-thani fasali na biyu fi zikri kitabatul hadisi cikin ambatan rubutun hadisi wa zikra awwal man sanahu fil hadisi da ambatan harkon wanda ya wallafa cikin ilimin hadisi yace ilamu ka sani anna salaf rahimahumullah malamai Allah musu rahama magabata ikhtalafu fi kitabatul hadisi sun yi sabani cikin wallafa abinnan hadisi fakariha ha daifa wasu jama'a suka ki wa abaha ha ukhra wasu kuma suka halitta haka nankin summa ajma'a tabau tabi'ina ala jawazi sana'a tabau tabi'in sa al-Imam Malik da sa'annun su suka yi ijma'i gaba ɗaya akan cewa ya halitta rubuta hadisi faqila aka ce awwalu man sannafa fihi ibn Jurayj farkon wanda ya fara rubuta hadisi shine ibn Jurayj Abdul Malik ibn Jurayj waqila wasu suka ce Malik shine Malik ibn Anas waqila wasu suka ce Rabi'u ibn Subay summa tashara tadwinu huwa jam'u sannan rubuta hadisi da dawwana shi yawwatsu wa zahara fawaidu zalika wa nafu kuma fa'idar wannan kin da amfanin shi ta bayyana da an tahi akan ra'ayin wanda suka tai kan cewa ba a rubuta da yanzu ba abinda muka sani a cikin ilimin hadisi wa ala katibi sarfil himma ila dabtihi yace wajibi ne ga wanda ke niyyar rubuta hadisi ya kautar da niyyar shi ya beka niyyar shi zuwa ga kiyaye shi wa tahqiqihi da haqqaqa shi shaklan wa naqdan da wajen wasalcewa da wajen samu shi dugu mun ganshi shekaran jiya a cikin bayanan da al-Imam Ibn al-Jazari rahmatullahi alayhi yayi yace bi haisu yu'manu labsa ma'ahu ta yadda za a kubuce ma za a amince ma cakudewa ilimin hadisi duk zaka rubuta hadisi wajibi ne ka samu shi shakal ka wasalce shi ka samu shi dugu ko cikin bayani zakai ko hudu ba ce ko cikin menene to wajibi ne baka san hannun wanda zai ta shiga ba zata shiga hannun wani wanda bai iya karanta bai karanta hadisin wannan da ba yadda ake karanta shi bai ba shi wata fassara daban daga bakiya sauya fassara sauya zata yi an san da wannan al-arabci shi yasa da ayat qur'ani da hadisi da baiti na shi'r da wasu kalma gamida wajibi ne wasarce su cikin rubutu yace wala yastagilu bi taqdi bi taqyidil wadi kada ya shagalta da qayyadi wanda ya aza wakilo suka ce yaje yashi kullu yashi ushakilu jami' li ajli al-mutadi wa ghayr al-mutabahir ya wasalce dukka gabaki dai komai da komai ya wasalce dan sabadda al-mubtadi mai farawa wanda yake dan farkon koyo ne cikin ilimi wa ghayr al-mutabahir da ma wanda yake ba wannan bane ba teku bane cikin ilimin hadisi wa yakunu itna'uhu bi dabt al-mulbis ya kasance kullashi da himmashi ya bada ta wajen wasalce abun nan wanda yake mai cakudewa min asma'ir rijali aksar daga sunayen mazaje mafiya yawa li'annahu naqaliyun mahadadan saboda shi naqal ne tsantsashi fahimta kamar yadda ibn al-jazar yace shi ba a fahimta ta haske sunaye sunan mutum ba yadda za a yi a fahimce shi ba yadda za a yi ta haske fahimta kenan sai zaman wajibi ne duk sunan malami a rubuce shi a cikin ilimin hadisi wa istahabbu dabdul mushkil hakanan ana so mustahabi ne dabdul mushkil a wasalci kalma mai iskali fil matani cikin matani wa bayanuhu fil hashiya da bayanin ta a cikin hashiya kuma wannan yana cikin wajibin bahisi cikin bahasi na zamani na yanzu duk kalma da ta zo ko ta a cikin ayat qur'ani ko cikin zancen wani malami ko cikin wani hadisi in dai kalma ce mai wahala ihamishi zuwa kasa ga ce ga abin da take nihi wajibi ne wannan in baka yi shi ba zai kasance suka ce li'annahu ablagu yace dan saboda shine mafi balaga a cikin mutun yayi haka nan wa yuhaqqiqu hurufal khat wa la yu'alliquhu ta'liqan yace wa yuhaqqiqu ya haqqaqar da hurufal harfa na rubutu wa la yu'alliquhu ta'liqan kada ya rata ya sarata yawa kawai ya rubuta rubutu kowane khatbi ya huto yadda yake a san cewa wannan ha karami ne wannan ha babba ne wannan kaza ne komai da komai ya huto hil da rubutu mai kyau yace wala yudaqiqu kada ya kananan rubutu li khafifi hamlihi fi safar dan wai a cikin bulaguro ya mishi karancin dauka a wancan lokacin akwai magabata wanda Allah musu rahama da jin kai sun kasance suna yin kananan rubutu sosai da tawada dan saboda ba irin bugo bane irin wannan daidai yadda kai kananan rubutu daidai da takardun zan su zama kadan wajen bulaguro ka ji saukin dauka amma in kai mai manyan rubutu rado rado to takardu zai zo mujalladat masu yawa ya baka wahala a cikin wani kissa cikin masu kananan rubutu sosai akwai wanda ake bada babban tarihi shi yake bada babban misali a wajen kananan rubutu wanda ya rubuce Fathul Bari a mujallar guda kananan rubutu ne ya kai Fathul Bari a mujallar guda to kaga wannan rubutu kuma na tawada fa ba wai zancan bika ba ko ornatar mu yanzu ornatar ne kana iya hakanan kamar da shi ko numero de ko turwa ko katar rubutun yayi hakan amma a rubutun tawada ake zance kamar yadda dai mai ta'alimi yayi bayani kada mutun yayi kananan rubutu ko ba dan kai karan kanka ba a yanzu kana da lahiyar ka laulahiya idanka zuwa ga barar da kai tsuha zaka yi nadama akan baka iya karanta shi yace fa innal khata alama dar rubutu alama ce fa ahsanuhu abyanuhu mafi kyan shi shine mafi bayyana mafi kyan rubutu shine mafi bayyana wa Imam Az-Zahabi yana daga cikin mafiya kyawun rubutu a cikin tarihi Al-Imam Az-Zahabi yana cikin wanda sana'arsa ma rubuta ma mutum a biya shi to rubutun shi sai rigai-rigai ake a wajen samun rubutun Al-Imam Az-Zahabi Al-Faslu Salis fasali na uku fi kitabati salatu wa taslimu wa taraddi wa tarahum cikin rubuta salati da sallama ga ma'aiki alayhi salatu wa salam wa taraddi da cewa radiyallahu anhu wa tarahum da rahimahullah ala katibul hadisi yace wajibi ne ga mai rubuta hadisi an yi hafizai kiyaye ala kitabati salatu wa taslim akan rubuta salati da sallamewa ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi da iyalan shi da sahabban shi bi adadi kalimatillah daidai gurgurun kalma Allah wa aldafihi kullama katabahu da tausayawa shi duk lokacin da ya rubuta wala yasamu min tikrarihi kada ya kosa gami da yawa da maimaita abun wa illa ma kun fil asli koda a asalin babu a asalin littafin kaga mutum ba a rubuta ba sallallahu alaihi wasallam musan cewa in zaka dauko magana wani malami ko kuma rubutun wani malami bakka da ikon ƙara harafi ko dai ko kaga kuskure a ciki bakka da ikon gyara shi nan gurin kaga can gurin mun ga farko nan cewa illa su'ut tartib wannan kuskure ne amma bai da ikon ya hudda shi sa siwat tartib sai dai a kasa yaje yi bayani to amma in salati ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta sunan annabi sallallahu alaihi wasallam bai rubuta ba salatin to wannan sai ka rubuta shi bai cikin abin da aka hana. Yace wa man aghfala zalika, duk wanda yayi banza da wannan hurima hazan azima, za a haramta mishi rabo mai girma. Wa yusalli bi lisanihi kullama katabahu aidan, kuma yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam da halshen shi duk lokacin da ya rubuta shi. Duk lokacin da aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam, ko aka ambaci aka rubutu ya gitto maka ambatan sunan shi, wajibi ne kai salati ga bakinka, kuma kai salati a rubuce. Wannan wajibi ne na rubutu. Yace wa kazalika ta, duk wanda bai wannan ba zai rasa albarka mai yawa. Wa kazalika taradi wa tarahum, hakanan cewa radiyallahu anhu da rahimahullah ala sahaba wal ulama, da sahabbai da malamai. Sahabbai su ake cewa radiyallahu anhum, malamai kuma su ake cewa rahimahumullah. Yace radiyallahu ta'ala anhum, wa yukrahu al-iktisaru ala salati duna at-taslim, yace an karhanta takaitawa akan salati banda sallamewa. Kai ka ce sallallahu alaihi, baka ce wa sallama ba, tunda Allah a Qur'ani ya sallu alaihi wa sallimu taslima. In baka yi da sabo baka cika umarnin Allah ba yadda ya faɗa, da as-salatu da at-taslim Allah ya bukata a yi. Aw alal aks, ko kuma ya takaita akan akasin, kawai takaita akan sallamar ba tare ba akan da sallamewa. Kamar ala sabilil misal, sallallahu alayka ya sayyidi rasulullah, da kana ji galibi mutane suna yi sallallahu alayka ya sayyidi rasulullah, ba ƙara ba wat taslim. A cikin wannan baka ji taslim ba, kuskure ne a ida sa cewa sallallahu alayka wa sallama, sai an ƙara wa sallama. Kaza qalahu al-imam taqiyuddin ibn salah wa ghayru, haka al-imam taqiyuddin ibn salah da wasun su suka ambata. Mun gani cewa al-imam ibn salah littahin shi muqaddimatu ta ibn salah, ita ake itibari da ita babban masdar, babban madogara cikin ilimin mustalahul hadis, wanda insha Allah zuwa gaba da kadan kadan mi wannan sai mun kai ranar da muka sata. To al-imam ibn salah din an raba mishi ra'ayi cikin ilimin mustalahul hadis, magana ce mai kwari. Qala shaykh al-imam ruhulatul arat, yace babban malami al-imam wanda ya cike duniya da yawo, musnadul alam, wanda yake mai sanadin duniya, Muhammad ibn al-Jazari, kaje yadda ya ambaci al-imam ibn al-Jazari, kuma ya cancanci haka. Yace adama Allahu ta'ala barakatuhu, Allah dawwamar da albarkashi wannan malami, fi bidayatihi, a cikin farkon shi yace wa fihi nazar, a cikin wannan bayani akwai nazari. Wa sami'tuhu, naji shi min lafzihi, daga lafazin shi aidan kuma ya faɗa hakan in shi al-imam ibn al-Jazari rahimahullahu ta'ala. Yace walakin rawi ibn salah, haide ibn salah ya rawaito daga Hamza al-Kinani, yace kuntu aktubul hadisa, na kasance ina rubuta hadisi, wa aktafi bi salati ala rasulillah, ina takaitawa da salati akan ma'aiki alayhi salatu wassalam, kawai sallallahu alayhi, ba karin cewa wa sallama. Yace fara'aitu an-nabiyya fil manam, sai na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin barci, cikin mahalaki. Hamza al-Kinani yake faɗa. Fa qala li, sai yace malaka la tujmu salata alayya, me yasa me ka baka cike salati a gare ni. Qala, sai yace fa ma katabtu ba'da zalika salati illa ma at-taslim, tun daga nan ban taba rubuta salati ga annabi ba sai na gama da at-taslim kin. Wa yukrahu ar-ramz, an karhanta yin ramzi, yin alama bi salati da salati, wa taraddi da yin da taraddi fil kitaba, cikin rubutu. Bal yaktubu zalika bi kamalihi, bari ya rubuta wannan dukkan shi a ciki. Mun gan shi kan ji a cikin al-hidayah, kada mutun yayi alama kai sallallahu alaihi wasallam kai sadun kadai, ko kuma radiyallahu anhu kai ra kadai, ko kuma rahimahullah kai ra da haƙarami kadai, kada mutun yayi wannan. Ka yi da saka wa addu'a ce ga annabi kuma da magabata, dalilin wannan kai ma sai albarka ta shige cikin ilimin ka da abin da kake nema. Yace kaza qalahu al-a'imma, haka malamai magabata suka faɗa. Al-fasl ar-rabi, fasali na hudu, fi tasihi, cikin ingantarwa. Yace wa yajibu ba tasihi ba, wanda muka sai na al-hadisu sahih, wannan can gaba zan mutarra shi, wannan tasihi na harkar rubutu yake magana. Yace wa yajibu alaihi, ya wajaba a gare shi, muqabalatu kitabihi bi asli shaykhihi, yayi muqabalar littafin shi da asalin malamin shi. Wa in kana ijaza, koda ijaza ce bashi, ya bashi ijaza na littafi ba tare da ya karance shi ba a gaban shi, amma ya bashi ijaza shi, haka ne ijaza ahamma. To wajibi ne kamar su wancan lokacin da muka yi bayani, da ya zamana rubutu ne na hannu, mutum ya amshi asalin nuskha din ta malamin, yayi muqabala da asalin littafi, sai an yi muqabala da asalin yake ingantuwa. Yace wa in kana ijaza, ko da ijaza ne, wa yakfi muqabalatu siqa, ya wadatar muqabala ta wani siqa, walau bi far'in qubila bi asli shay, ko da wani far'i ne aka yi muqabala shi da asalin malamin. Ala sabilil misal, muran gurin mu duka mun taho nan, ala sabilil misal, a ce karantawa ne nike daga littafin nan, kuma bako da littafin rubutawa ne kuke yi. To in an gama, kowa wajibi ne ya amshi wannan asalin, yayi muqabala, yaga abin da ya rubuta da abin da yake nan daidai ne. to in ai an samu sika guda ɗaya amintacce yardaddi yayi muqabala wannan kuma ku amshi tashi ku yi muqabala ya wadatar shi yace koda da wani asali ne wanda aka yi muqabala shi da asalin na malam fa illam yuqabil bihi wa kana naqil sahihun naqali yace idan bai yi muqabala ba kuma mai rubutun mai cirato da rubutun ya kasance mai ingancin cirowa ne qalil sagad mai kakarancin kuskure ne wa naqala min al-asl kuma ya ciro daga asali ne fa qarja wazar ruwaya minhu wasu sur halittai ruwaya daga cikin shine al-ustaz Abu Ishaq al-Isfirayni da al-Khatib al-Baghdadi da ma wasun su rahmatullahi ta'ala alaihim ajma'in wannan ya dauko shi ne daga cikin al-khulasa ta al-Imam Dibi rahimahullahu ta'ala al-faslu al-khamis fasali nabiyar fi adad ma sabata min al-hadis cikin adadin abin da ya inganta cikin hadisai yace rawina min rawaito daga ibn al-jazar ibn al-jawzi annahu qala cewa shi yace inna hasar al-ahadisu yubkin yubidu imkanuhu kididdige hadisai yana da wahala a ce yayyu a ce adadin hadisai kaza ne yace gaira anna jama'atun balagu fi tatabbu ha sai dai wasu jama'a da dama na malamai sun kai matuƙa wajen bibiyar wannan kin wa hasaruha fi adadiha kuma sun kididdige cikin adadin hadisai wai a ce hadisan ma'aiki gabaki daya kaza ne yana da wahala inji al-imam amma duk da haka malamai sun yi iya kokarin su wajen wannan kin qala al-imam ahmad ibn hanbal al-imam ahmad ibn hanbal yake cewa sahha ya inganta sai baina ma'kufatain dan magana shi ce shi al-imam al-harawi sawa'un kana ala wajhi sahha aw al-hasan aw al-da'f yana nihin ko sahihi ko hasan ko kuma da'ifi min al-ahadisi ya inganta kenan maganar imam ahmad kawai ita ce cewa sahha min al-ahadisi 700,000 wa kasar abin da ya inganta daga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya tabbata yana da sanadin shi ba yana nihin sahihi ba yadda muke tunani kawai wanda ya zo yana da sanadin shi yana da asali hadisai 700,000 da yan kai wa qura'a alaihi musnadahu an karanta ma ahmad musnad din shi fa qala sai yake cewa haza kitabun qal jama'atuhu wan taqaituhu wannan littafi ne wanda na hada shi kuma na tato shi min aksar min 700,000 sama daga hadisi 700,750 yace fa maqtalafal muslimuna fihi min alhadis farji'u ilay abinda magaba abinda yace mal muslimai suka yi sabani cikin sha'anin hadisi ku koma zuwa ga wannan musnad din malam tajidu fihi falaysa bi hujja abinda ba ku samu ba cikin nan ba hujja bane al-imamu ahmad rahimahullahu ta'ala yana daga cikin manya-manyan malaman hadisi wanda sun ba duniya mamaki cikin har da ilimin hadisi mun taba karanta kissa shi da jimawa cikin wani littafi wanda daliban shi suna tattauna suna cewa malam ya har da ce hadisi 1,000 hadisi ko 100,000 kaza ne suke cewa sai suka wannan dai da gardama suka ce bari a tambaye shi suka zo suka tambaye al-imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala wai suna dalibai ne suke jayayya ka har da ce hadisi 1,000 wasu suna ganin cewa bai yiwuwa sai yake ce musu hadisi miliyan guda na har da ce suka mai da ku har da ce kul huwallahu ba dubu abinda kuke rikicin alimka shi so 100 ma na har da ce shi kamar kul huwallahu yace fa in kila idan aka ce kullu ma wahihi musnaduhu 40,000 hadis duk abinda hadisi musnad ya tattaro a cikin masani da musnad fulan musnad abi dawud da bayalisi musnad al-bazzar musnad fulan a masanid babu kaman na ahmad ibn hanbal gashi da yawan hadisai kuma da inganci imma hasan imma sahih duk girman nan nashi da ifai kadan ne yace musnad 40,000 hadisi 40,000 ne minha 10,000 mukarrara hadisi 10,000 wanda yake mukarrarai ne fa kaifa yaqulu ya zai ce kuma sahha 700,000 mukasir ya zai ce hadisi 700,000 suka inganta da ma ruriya fa ujiba sai a bada amsa da cewa bi annal murad min hadha al-adad abin da yake nihi da wannan adadin a turqil al-mutun hanyoyin hadisin ba matani ba matani bai kai wannan adadin ba dan saboda tsarin malamai magabata idan hadisi yazo inna wal amal masalan yazo ta hanya guda 10 a hadisi 10 ake daukan shi yazo ta hanya 20 a hadisi 20 ake daukan shi shi yasa ana ake taujihin magana bukhari da yake cewa shi ma ya har da ce hadisi 100,000 sahihai hadisi 200,000 wanda suke da'ifai shi ma yana nihin da mukarrarat da masu da durukin su gaba daya ba matunu ba kade mutunu ba su kai ba haka Sheikh Abdul Makarim yake cewa qauluhu wa ma lam tajidu fihi falaysa bi hujja al-Imam Ahmad dake cewa cikin wannan magana cewa abinda buku samu a musnadikin shi ba hujja bane az-zahiru annahu mawdu'un ala Ahmad rahimahullah zahirin magana ƙarya aka ma Ahmad Allah musharhama ba zai faɗi haka ba yace li anna fi sahihain min al-ahadith ma lam yujar fil musnad dan Bukhari da Muslim ma akwai hadisan da babu a musnad kuma mun san suka cewa ƙarshe ne wajen inganci ma ijma'ul muslimina ala sihhati wa hujjati yadda musulmai sun yi ijma'i akan ingancin su da kuma hujjar su kenan cewa a ƙarshen kalamun zancan Ahmad da yake cewa yace wa ma lam tajidu fihi falaysa bi hujja wannan ƙarya ce Ahmad bai faɗi maganar nan ba ya san cewa takaka zai ce hadisan da annabi da suka inganta wajen 700 kuma shi ya wallafa 40,000 yace duk abin da ba a samu nan ba ba mai inganci bane kenan ya zama na tubka da warwara wannan magana ta ƙarshe ƙarya aka mishi bai faɗi ba ilimin Ahmad ibn Hanbal ya wuce takaice eh hadisai a cikin wanda ya rubuta wa kala yake cewa sami'tu ba'du ahlul hadisi yaquluna naji wasu daga cikin malaman hadisi suna cewa almutunul mawjudal yawm mat mutunu wanda suke nan a yau tabulugu 100,000 sun kai 100,000 wa aksaru hasaha mafi yawancin su sahihaini fa kaifa yuqalu taya za a ce malam ta jufil masalan falaysa bi hujja abinda ba a samu a musnad ba hujja bane wal ahadisul baliga hadisan da suka kai 700,000 wa kisr hadisi 700,000 da qari da doriya laysat hiya turuq ba hanyoyi bane kadai bal kanad mutunun bari mafi yawancin su mutun ne fa zahabat bi mut hafiziha suka tahi saboda hafizan su duk sun rasu duk sun mutu mafi galibin hadisan da muke a yanzu malami matakar ya san menene ilimi koda a ce ya hardace duk hadisan da ke duniyan nan a katarta ma bai isa bai daga gaban cewa shi malami ne me yasa dan saboda mun gani cewa dukkan littattafan da aka rubuta majami kadai wanda suka bace suka tozarta wannan yanzu babu su sunan su muke ji nawa ne a takaice dai wanda suke rubuta ayo suke hannu bu su wuce 10 bisa 100 ba 10 bisa 100 ba kenan ko ka hardace littattafan duniyan nan gaba ɗaya na ilimin hadisi to baka da ta cewa akan wannan ilimin matukar ba wancan sauran gangani ba shi yasa Sheikh al-Ustaz Dr. Ma'abud Abdul Karim yake faɗa cewa la shakka duk abubuwan da muke bisa kansu sai dai mu kyautata ma Allah zato ya karba amma matukar wancan littattafan aka tono su aka burciko yanzu duk abubuwan da muke kai na ilimi sai sun sauya wasu haƙa'iq da muke gani cewa haƙiƙa ce tabbas ce ta ilimi wannan daidai gurgurdan abin da ya bayyana gare mu ne kuma shi Allah zai mu hisabi akan shi cewa mun yi iya kokarin mu akan misali misauki misali alhadisu sahih shine matasala isnaduhu da sharuddan shi guda 5 kin wannan to tana yiwa yau in aka binciko wasu kutubukin na mutattahan hadisi aka hadada bincike akan su wanda canda babu su babu sun rushe ya zama wannan bagana ta tashi duk da muna ganin ta hakika ce musallama haqiqa ce da an sallama mata ba yau ba jiya ba ake tahiyya akan ta kenan kaga har yanzu dai zaka je lahira da dardar akan wannan haqiqa da kake tunanin haqiqa ce dan saboda lokacin yakin ta tarma littattafai da suka zuba cikin teku sai da tekun yayi bakikirin teku guda sai da yayi baki teku guda littattafan magabata na musulunci da suka nasa cikin teku saman shi sai da ya zama musu gada da shi suka yi gada suke takawa suna wucewa a cikin tarihin duniya gaba ɗaya ba a yi ba al'umma da ta dauki 1 bisa 100 na abinda malaman musulunci suka rubuta mutun ɗaya ku duba ku ga man yawan littattafan da zaga ya rubuta mukalla al-Imam Suyuti mukalla al-Imam Ibn Hajar a cikin ilimin hadisi ma kadai